Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu yana da gizo a duk lokacin da aka sha'awa a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe kan zo muku ne daga kasar Ghana, inda a yau 23 ga watan Disamba shekarar 2024 shirin ya jaddada zumunci tsakanin al'ummar kasar ta Ghana a daidai lokacin da al'ummar Krista ke shirin gudanar da bukukuwan Kirsimeti a ko'ina a fadin duniya. Akwai tattaunawa da matasa dangane da ma'aikatar fina-finan Hausa a Ghana, dan haka ba tare da wani ɓata lokaci ba bari in jaye in baku da wakiliyarmu a Ghana, Hawawa Abdulkarim, domin jin cikakken shirin na yau da gobe.
Shirin namu yau zai fara da gaisuwar Kirismati, sannan mu tattauna da wasu matasa akan masana'antar fina-finan Hausa na Ghana, sannan daga ƙarshe mu gayyato Pastor Felix mu ji ko me ake yi a lokacin bukukuwar Kirismati.
Muhammad Rasulullahi kama da wani ba za wani in gaji wani baban zaba. Samari gaza ya kamata dai mu yi aiki
bisa ga kididdigar da gwamnatin Ghana ta aiwatar na jama'ar kasa baki daya ta shekara 2021 ya tabbatar da cewa al'ummar Ghana wato Kristoci suna da kaso 71.3 cikin 100, wanda hakan yake nuna cewa Kristoci sune suka fi kowa yawa a Ghana. Amma duk da hakan bai hana musulmai da sauran mabiya addinai daban-daban su taya ɗan Krista murnan Kirismati ba. Mu saurari gaisuwar Kirismati daga wasu musulmai da ke taya ɗan Krista murnar Kirismati.
Sunana Shehu Usman Abdullahi. Ina wish Christian brothers and sisters mu Merry Christmas. Garin ba mu kada mana mu da su ne a garin, kuma ba wani babbanci, ba wani fada, ba wani wanga. Tunda ya kai Christmas mu wishin su kamar yanda su ma in ya kai sallah su ma suke wishin mu. Hai zabe lafiya.
Sunana Alex, ina magana daga Mamobi. To barka mu da sallah, ko dai barka mu da shekara. Yale kai mu sabon shekara. Merry Christmas da abokanena da kanina duka da family na duka. Na wish ku barke da sallah. Many happy returns. Allah kai mu sabon shekara.
Sunana Muhammadu Abdullahi Cham. Na wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year in advance. To na wish friends ina Christians nake aiki da su da ni da su ke tare nguwa guda. Zama musulmai da Christians da ba mu da problem, alhamdulillah. Muna zama tare kamar mu duka one family ne. Yasa muke wish kowa da kowa Merry Christmas and Happy New Year. Na wish ko su Francis, su Gladmark, su George, na wish kowa kowa da kowa Happy Christmas. And
suna na Imano Kwamno say na sun wish family na ma na Mrs. Comfort Tay, Babana Mr. Philip Tay, the Ayana Edmund Tay, the sisters na Aisha to the patients, Merry Merry Christmas. My friends as well, Suna Chiking, Mary Osafo, appear John the Kowa the Diploma 2 class. Merry Merry Christmas everybody.
Sunana Martin Mohammed daga Accra Ghana ne Muslim ne amma ina da yanwaye Christians ga Kezena NS daga Belgium na wishing she Merry Christmas the Happy New Year ga Antina Mama Georgina ga Rafanina Uncle Maxwell ga Kezena kuma Messi ga su Kojo ga su Mabna ga su Junior duka ina wishing so Merry Christmas the Happy New Year.
Sunana Prince Anyi Christmas feasting ga na su wish family na Anyi family especially Merry Christmas. The gida niki agbabeto house na wish entire good tenants in the Sunkis kida na duka na wish kwa Merry Christmas. Na su Merry Christmas nga it bring unity. Harmony, the entire.
Christina Naransford, in our own wish, Kowa, Happy Christmas.
Christina and Mavis Abwajua, in our own wish, Mana, the Babana, Merry Christmas, the Happy New Year.
Sunana Sharif Idris, in our wish. Bosuna DSP Mr. Francis K. Nate. I am Suano Police Commander. Na wishing she Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sanankuma Shugabankasa John Dramani Mahama. Ndake kuma so ezo ekumachi president. Shukuma na wishing she Merry Christmas and Happy New Year in advance. Sanang Dean of Faculty of Education, Communication, Wisconsin International University College, Madam Baba Kofi. Itakuma na Washington, Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Ahmad Usman, na magana from Nsawam. Na wish police commander mu na Nsawam, na wish she Happy Christmas and New Year. Na wish babang parobo sumuduka, timasunan shi Father Dixon. Kowa ya san shi nace Father Dixon Ghana dai kowa ya san shi sha ina wish shi Merry Christmas na wish kuma MC na Ansawam na wish shi Happy Christmas Merry Christmas New Year and advance banda wannan kuma na wish kuma Mr. Tamoti shine former chairman NDC na Ansawam ina wish shi Merry Christmas
nima na wish Begidana Andrews, Merry Christmas, the Happy New Year in advance. Mana wish kuma Salon kuma Merry Christmas and Happy New Year ni. Mana wish Christmas abukinae muduka na muda sumuki raiwa duka bakida. Na wish is Merry Christmas in advance. Dasa na kuma begidana wani serki ina kwa from. Mana wish is Merry Christmas and Happy New Year in advance.
Sunana Jamilu Muhammad Amani Mutuna Nigeria. Nigeria ni nazo nan Ghana da haka ina gaida prezan mu tulumbu ine mai barka da Happy New Year ine ma so osumbajo ine mai barka da Happy New Year ine ma ni Peter Obi ine mai barka da Happy New Year ine ma kwankwaso ine mai Happy New Year ine mai barka da Christmas
neme na ganga gaye dangari ya waye
Masana'antar fina-finan Hausa na nan Ghana ya samu wasu matasa da suke yunkurin tada wannan masana'antar biyo bayan fitowa da sabbin fina-finan Hausa na Ghana yanzu muna tare da waɗannan matasan inda yanzu haka za mu tattauna da su
ya dage ne ya dage gayu
Assalamu alaikum bari mu fara da producer fina-finan ko assalamu alaikum barka ya sunanka
wa alaikum assalam sunana Sila Adam
Malam Sila Adam kefa Hajiya
sunana Nafisa Umaru
wannan bawan lamfa
sunana Prince Musa Yusuf Dantankwa
Malam Kaifa
sunana Bala Saidu Munkaila wanda anka sani da lagi-lagi
so barkan ku da shigowa wannan shirin bari mu fara da jarumin ne ko baka kai da jarumi
eh haka nan ne
ya ka fara ya kawai ka shiga wannan masaratan ka jima ne
eh na jima sosai mu ce dai misali ne tun ina school dai ina primary na zo lokacin an akan yi dan wani fina-finai kadan-kadan na stage na school drama speech and prize giving dai wa'annan wani wasan na wani tun lokaci ne na fara shiga ina yi kadan-kadan amma bayan daga bayan na zo na kai SS shi aka fara school drama shi na join school drama na SS na yi wasu kanana-kanana wanga kadan shi na raki aboki na yin su ne shi na samu role lokacin na school ma na samu role sa tun lokacin ne na shiga cikin yin su ne dai
kuma shekara nawa kenan za a kalla za idan za
kamar mu ce dai misali kamar shekara 11 sannan ganin kamar shi din kuma ina da wasu role models da nike duban looking up to them
kana da jarumai wanda kake kallon su a matsayin wanda kake kwaikwayon wani abu na rayuwar su ko ba haka ba so su wane ne waɗannan jarumai a Ghana suke kowa wani kasan
a wani kasan suke a wani kasan ne wani akwai Hollywood sannan akwai Bollywood kuma
India kenan ko ba haka ba zaka ka kira sunan jarumai guda biyu da kake
Wesley Snipes da na so Patrick Roshan India kenan
so kana so ka shahara ka kai su
na so ina dey try din in daga shi lima na kai sama yasa automatically inda ina duban wasu gabana da nake shawun su ina roƙon Allah in kai haƙu wuce su ma na addu'a na kenan
kafin mu zo wurin producer wannan film din da aka yi yanzu bari mu duba masha Allah barka
yawa barka ka dai
kai da gani alama kai tsohon jarumi ne a cikin wannan masana'antar
ya kanan ne mun dade ciki sosai ba yau muka soma ba har yanzu dai muna kokarin dai mu ita tura fana-fanan mu don matasan wayanda suka tashi yanzu suke yin na akwai hankali akwai kokolwan sosai amma kuma da kuka zama tsofaffi kuke yi ya kamata in aka kira ka ya kamata kai ma ka dauko tsofan injin ka nan ka zo ka taimaka ni so abin yayi kyau insha Allah
so wani abu kake gani akwai dan tarangar da ake fuskanta a masana'antar funafunan
gaskiya kamar da kake tambaya hakan ne akwai tangarda sosai akwai problems akwai kalubale sosai cikin tafiyan nan da ake yi na funafunan Hausa na Ghana kaga matasa wani nanan yaga kana ciki ka dadi yana samani wani arziki koko wani kudi ne kake samu shi yasa in ya shigo shi ma dai shigo ne kai sai yana ganin kamar a'a tunda wadan gana bari ni ma je na samu kudi kin ganye je so daya so biya ga kaman abin ba haka bane kinga ya zame amma kinga in abu in ka sa cikin zuciyanka kaman ka kara shi cikin rayuwanka ko ka samu kudin ko baka samu kudin ba tunda ka kara shi cikin rayuwanka dole ya kamata ka bi da shi haka nan abin ne sake ka kaman mun dade ciki kenan
mu za mu sake zuwa wurin Malam Lagis bari mu zo wurin Malama Nafisa Malama Nafisa
na'am sanda ni
sanin ka da yaki
na lafiya
assalamu Malama Nafisa ga kike mace a cikin wannan sanan kin jima ciki
ban jima cikin ba first time na kenan
first time mun kike na farkon zuwan ki cikin wannan harkan funafunan kenan
haka nan ne farkon zuwa na kenan
me ba ki shawa kika shigo
actually movie dai ina ban shawa she ina da wannan tanadi kuwa amma just baka da opportunity sometimes ya zama na kaman in baka san wani ba baka ka shiga cikin wani da kuma maybe abin nan passion ka ne because muna duban movies da abubuwa isa sometimes akwai wani na zaune shi ci a wanga ka bani na yayi isa da producer na zo ya ga min kamar wai yau dai yafi in act she na ce kai just like that ina zaune no act kuma gaskiya wasa no ina zaune gaban shop wanti na shi aka zo no aka bar ron na she
kika yi kina gani a halin wannan ron da kika yi ma zake ki hadu da yan Najeriya
insha Allah aka ba mu chance mun gwada talent mu
so yanzu kika shigo me ina kike son ki kai
ina son kai gaba because saboda yanzu kasan Ghana mu yafi mu gwada kama ba girman ka ba at least na kala da wani talent kin gan so yawan nan manyan muhala da talent amma an boye shi because me shi bai samu wanda dai jash eso ya sa shi cikin ba amma in ya kai wani program kina yake gan kama a wanga yana da talent da dai ya
ta wani baiwa da take tare da shi
data ta gwada da mutane esa ni dai gaskiya ina da producer nan godiya saboda ni kuma ya bar at least aka gani eh Nafisa mun ganki cikin movie ga oshe ci na zama star
masha Allah malam producer barka
kadi
so kafin dai mu shiga ba da tambayan wani ne karin farko da ka
a
Sam. Na fara producing, that is 2016. Na fara producing. Kuma na ce wanga Suraiya ga kamar movie na goma ke ga.
Na goma kai da kudin aljifunka.
Sosai.
Na kake samu kudin kake wannan?
Eh ni da kaina ina videography na events aure da.
So kana daukan hotuna da video a wuraren auren jama'a.
Aikin da nake yin kenan. Amma farko kamin fara sinina Hausawa she na ina turanci da local tree na Ghanaians abin da na fara da shi kenan amma da na zama na ce no tunda dai ni ina jin Hausa kuma zango na fito why not in produce moving in Hausa isa na ce moving Hausa da na fara third time kiga ko fourth time kiga
so babu wani tallafi ko wanda ke taimaka maka
eh ba wanda ke tanya na ni da kaina da su fana nake yi wannan kudi nake yi
to ya kake ka biya ma'aikata wayanda suka yi maka wato wanda ga wannan malama Nafisa ta ce kai ne farkon wanda ka sata a cikin funafunai ga wannan bawan Allah haka ka tara manyan jarumai dukkan su kuma matasa ne ko ba haka ba
sosai kamin in fara produce kudi example Suraiya Ganga na communicate da su duka na bar su ka san kaman ga abinda nake so yi ga ilimin nan amma banda kudi dewa ki understand banda wani kudi jikina amma ndi suna su help mu push industry nan su kuma sun ba ya idea na suna gan kaman why not tunda dai youth ya tashi na so yi one up su kuma sun support isakan da muka je kenan
to yanzu kana ganin musamman muna cikin wani rayuwar da social media da sauran sun dauki hankalin matasa kana ganin wannan matakin zai iya kawo wani sakiya cikin zamantakewar yara matasa rayuwar mata haka da yara
eh na ce yayi wuya amma kuma bai wuya because malamai mun da suka zo yanzu akan ga suna wazi against finafinai Hausawa sun ce finafinai bi da kyau kaza which kuma like shining movie akwai more educative wanga languages cikin akwai more advice in da ake advise youth akwai wani cikin waka je advise youth wani kuma cikin movie sannan malami kuma cikin wazi ingana ma most malamai da suka zo na suna talk against mu yan finafinai which is very very bad
to kana ganin zaka sha wahala wurin isar da sakonka to wannan movie da kake faman haskawa wani sako yake da shi ma jama'a
eh farko dai na ce sako uku ke cikin na taimaka da iyaye kamar da kika fadi na biyu kuma alkawali
cika
alkawali
nagode yanzu malam prince ko kuma ince wannan tambayar na zuwa ku dukan ku
film ga da muka yin ga dai ina send babban message azuwa can al'umma kamar rayuwa ne yin rayuwa isake kai ma ya kamata ka saki gidinka kuma sai ni kuna gudawa kuma da aminci da yadda da zumunci kuma mutu ya baka abu alkawali kayan Allah shine ban so yi maganar sinin diwa amma wanda yazo duba sinin duka ya gan abinda sinin ke da shi da din voice out
aiya za ku haska sinin ne
zamu haska sinin ne kowa yazo ya gani
daga wanga National Mocks of Ghana conference hall in Chifima
wani rana
next week Saturday that is Asabar 28th of December
Asabar da ke gaban mu nan za a cire wannan film ina so in sani menene bambancin acting Ghana da na Nigeria Malam Prince zai ba mu jawabi muna jin ka
akwai bambanci babba shine mu actors in Ghana ba ina magana wai in taka doka ko yi ma wani rini ko wani mama mu actors in Ghana most of us mu yawancin mu da kanshi mu ba full time actors bane muna da aikin da sana'an da muke yi amma acting ya kira mu muna da lokaci muna zuwa mu zo mu ba community mu da society mu abinda yake nema saboda mu namu ne a kawo magana mu fadi ma mutane su koyi kai kamar misalin an ce wai HIV yazo in ka duki speaker maka na yawo kana HIV ita mutane ba su ji amma inda mutane ke ji ne sun fi son ka zo kai kwaikwayin shi iso su gan ciki kika duba yan Nigeria kuma mostly su rayuwar su duka da komai duka finafinai suke film suke yi kura sa livelihood su salary su komai su na depend suna dependent kan finafinai amma mu Ghanaians ba mu dependent kan movie da muke yi
lege
eh ina tsammanin maganar da yin nan gaskiya ne kamar da ya fadi
actors in Ghana ko dai ke number 1 shi muce mu duka dindin actors in Ghana aka tara mu da kyar da aka samu mutane kaman 100 maza da mata kuma kowa yana cin kashin kanshi ne kowa na da aikin da yake yi kaman da ya fadi inda lokacin mufi ya kai har aka neme ka wato kazo ka zauna sai ku shado sai ka je ka kama aiki to most of the time nan kuma producers in Ghana ga ba su da kudi ba masu kudi bane sai sa sacrifice most of the time actors in now muke sacrifice don saboda me an kira ka watakila kana aiki an kira ka kuma zaka je kan location nan eh kan 1 week maybe sati daya to definitely wannan kudin da zaka samu rin aikin nan ya lose because ko kaje kan movie nan baka cover wannan kudin nan saboda abin ya ci gaba in ya ci gaba kuma amfani ya zo dole wani ya ci ga kan shi ya taba murfi ko ba haka ba amma an ka je ta bangaren Nigeria su 24/7 me shi sana'a don akwai wai su da muka suka zo gane nan muka yi aiki da su ko waka pass aka ce ka zo ko zo ka zo ka wai gane cikin movie nan ya kamata su me su bada hakinka don saboda mu sun san kaman aiki kake yi madalla
to idan na fahimci duk bayanin ku shine bambancin ku da Najeriya wato ku nan kuna da ainihin sana'ar da kuke yi ba kuma yi da wannan sana'ar nan film wato aiki na dindindin wanda ku shine saboda bai saya da kafansa ba ko ba haka ba sai aiki ainihin yayi sannan kika fara wannan
oh ina sare da koko cikin gari sannan kuma ina aiki cikin Accra Newton Islamic Hospital a receptionist
ko ba haka mallam kai kuma fa mallam prince kai wani sana'a kake
ni sociologist ne na aiki kuma ma later nazo na bari na budi shago sai mu ce ni businessman ne na budi shago
ba dukan ku kuna aikin funafunan ga to yanzu muzo kan shawara da zaku ba
abinda ke cikin ni kin gan kaman kana kika fari kin gan matasan yanzu komai yayi kaman shanin kudi ko wadan sabubuwa me shi ya ce maka kaman a bai waste time in shi Ghana ete wani acting saboda ba biyan shi kuma ba abinda dai samu amma ni abinda ya bani shawara yasa da aka kira ni kuma nayi ne saboda na duba young guy akan ga ya volunteer kama yana so shi mai wani abu na ina ga bi mu ma mu support ne amma abinda nake so in gaya da jama'a kuma da manyan mu kuma atanye in aka gan yaro aka yayi wani abu ya fi atanya support because yanzu aka da kudin sheke yasa ya fi support Jesus shi mai ya push young ones na so su samu future
malam lagis akwai karin bayani da zakai
wallahi akwai karin bayani sosai game da batun da ita ma sister ta yi game da matasa yana mai matasan ba su shigowa ne ma san ba su shigowa kamar inda na gaya miki su kudi inda kudi yake wurin suke bi kamar ni haka ko prince hakan ga in ka kirawo shi location maybe ranan da ka kirawo shi wannan location nan da hodin nan aiki bai kai kanshi ba ya jira koda an ce washe gari ne yayi hakuri amma wani da ka kirawo shi ranan da hodin yana nan bai yi ba ya damu the next day bai zuwa mu mun san abin da ke cikin movie don wata bi ka je wani wuri wata kila ma za ka je wata kila kamar da masu take sai da koko hakan ga wata kila ta sha kallon filmu na nawo mai koko a na san shi kaza kaza ka sai koko da kosai a baka free bonto kin gane wani bi ka shiga cikin turo mota hai da jama'a da yawa ke ciki kana ciki kaga kamar an fara karban kudi kaga an ce meeting ko karin mota ya ce a ka bari wani ya biya ma she ka duba kaga mutum amma baka san shi ba she ce baka san ni ba amma ni na san ka saboda rufan man filmu ne ko menene amfani na gaba ya zo
malam ya kake ganin gobe nan tan funafunan Ghana
akwai future sosai akwai future babba amma matasa suka bar jida inti kanana wai wa'azi a ce wai funafunai bi da kyau funafunai na da kyau sosai saboda mu duka mun san abin da muka samu cikin funafunai ko ba kuma ba ko ka samu award guda cikin funafunai ma kana da abin da gobe ma wani ko baka da rai ma kaman kan da mu ma muke mun zo mun ga iyayenmu an ce kakanka ke da wanga awardin ga ajiyin ga amma ka ta mai yayi sha ce oh lokacin ya match six match ne oh okay sai sa diana nan ma da ke match six match ne kenan gado ma yace sa finafina yana nan ne kaman gado in batun suku ne mun ruka mun dai suku kuma mun kare mun graduate amma su muna cikin movie ne amma maganganun da ake fadi cikin gari kaman masu yin finafinai shashashai ne karuwai ne kila wasu amma wasu ma kila kidayayyu ne sai sa ku sa hankali ku komo da hankalin ku kaman film dai abin kirki ne
yanzu zamu zo malam producer karkare muna bayani matashi producer a Ghana dufarin Ghana bangaren Hausa Faransa da English ko dai ko kuwa
iskan da ke furawon gajewo shine silali
so yanzu me ake sa ran a gani bayan Suraiya
insha Allah inde muka gama premiering next week Saturday ganga bayan shi akwai movie da damu fito da shi kuma ran sallah banda wannan kuma akwai series din da zamu yi both Ghana and then Nigeria damu collaborate fito da babban series
to jama'a sai shirin mu na gaba nagode
gara aje ayi aiki
kai gabar da zamu tattauna da pastor inda zai mana bayani kadan kan abin da ya kunshi bukukuwar Christmas da gargadi ga matasa
aiki gayo aje aiki
farkan kare shigowa wannan shirin ya shirye-shiryen Christmas day da ake yi kafin kai min bayani dan Allah ka gabatar min da kanka
na'am sunana Pastor Felix Nze wacce ni ne baban pastor church ni da aka kira Altar of Fire Prayer and Deliverance Ministry wanda ke gunduma kwa Benya a cikin baban Birnin Accra wanda yake Christmas ga wasu bid'a ne bid'a saboda bai cikin Bible gaskiya babu lokacin da Annabi sar na duniya bai kismati ba sannan gaskiya Bible bai hada mana ga lana water ko kuma ga shikala da hankan haihe Annabi Isa amma lokacin bukin kismati lokacin na da wanda yake duk kristoci duniya gaba ɗaya musamman masu mabiyan dariƙa katolika ka tuna da haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam
ta tambayar mu na gaba shine wato shi kristmatin da kanshi menene ne ake yi ne cikin kristmatin ke yi wani rawa mata ke takawa wani rawa matasa ke takawa cikin Christmas
wato Christmas da kansa wato anyhe Christmas lokacin na maududin lokacin da aka bukin tunawa da haihuwa Annabi Isa alaihi salatu wassalam lokacin bukin Christmas da mata da maza kowa na da irin lawa da aka takawa mata suna zuwa kasuwa su yi sayayya su yi cehoni kayan da huwa abinci su sayama an yara tuwa da sauransu mazaje nasu su bada mata kudi a taya a yi cehoni da samari da kuwa da kuwa na da irin nashi lawa da aka takawa a lokacin bukin Christmas
to gargadi da zaka yi matasa cikin wannan Christmas abin da ya kamata su mai da hankali a da
abin
da bai kamata su mai da hankali akai ba
na'am gargaɗi da nika so yi ma matasa cikin wanga Christmas yana lokacin Christmas ba lokacin na yin shaye-shaye ba lokacin na yin wasa da motoci lokacin Christmas lokacin na yi abubuwa a hankali lokacin Christmas lokacin da ake a kusanci Ubangiji Allah lokacin Christmas lokacin da aka yi koko ga irin halaye Annabi Isa alaihi salatu wasalam ba lokacin na yin sabo Allah ba lokacin na doke ɗan mata ba lokacin na shaye-shaye ba lokacin na zina ba amma da lokacin na sada zumunci lokacin na nuna soyayya lokacin na nuna halaye na kiriki da haka samari ina ja hankalinku kowa ya ci Christmas ga lahiya kada ta hin wajen shaye-shaye samari do Allah ku yi a hankali
gashi mun yi zabe muna gama gashi muna cikin Christmas kuma ya gabato dama a wannan lokacin gana muke zabe kana ganin za a iya kuwa a ji dadin Christmas yanda aka saba kuwa
to mun ga da Ubangiji Allah subhanahu wataala na cewa gana an yi zabe bana lahiya kuma an kare lahiya kuma ga lokacin Christmas wannan Christmas kowa Ghana ya san cewa lokaci yanzu ana cikin wani hali ba izi ba ga kowa yanzu mutane suna cikin wahala tattalin arziki Ghana abun ba da cewa komai babu kudi sai da murgoda mun Allah cewa muna nan da lai da koshin lahiya amma da gaskiya Christmas bana babu kudi nayin hidimomi nayin harkoki kamar yadda anka saba ila da Ubangiji Allah ya so kamuna wani ga gwamnati da ta abana da za ta shigo an taya su riko. Ina taya du mutanen gada da ƴan wada bokai arziki na Ghana da dan duniya baki daya murna Christmas.
To madalla da wannan muka kawo karshen shirinmu na yau. Ni ne na gabatar ni ce taku Hawawu Abdulkarim Yanfaniya nake cewa ku kasance da wannan shirin a koda yaushe.
Samari gaza ya kamata dai mu yi aiki.
Kuma dalla masaro baki ɗaya kuma anan ne zamu nade tabarmar shirin na wannan lokaci. A madadin Hawawu Abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji maroyin sa a cikin shirin. Sai Fiona Nanduri da ta daidaita mana sautin shirin. Hawwa Sharifi muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji mu.